Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amincin tambayoyinku. Assalamu alaikum, wannan gidan rediyo mai albarka. Dan Allah, muna son a bamu tarihin dan damban duniyar nan mai Tyson. Shin ya mutu ne ko yana raye? Mai tambaya Alhaji Umar Horeba Gashuwa. To idan mai tambayar Alhaji Umar Horeba Gashuwa na tare da mu, ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba a Najeriya Muhammad Salisu Lado ya samo daga Dr. Adamu Baƙikwai, malami a kwalejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da ke Yola ko FCE Yola Adamawa Najeriya, wanda ya ce
sunansa ne yanka Michael Gerald Tyson, kuma an haife shi ne ranar 30 ga watan Yuni na shekara ta 1960 a Brooklyn, New York a Amurka. Ya taso a wannan unguwa wacce take cike da al'umma, kuma ya zamana masu karamin karfi ne, akwai yawan fadace-fadace a wannan unguwar. Sannan kuma shi ma Mike Tyson, Allah ya yi shi saurin hannu ne kuma da saurin fushi, don haka ya zamana tun yana dan matashin sama yake lallasa tsararrakin sa, wanda har hakan kusa ya zama kaman fitina ga mutanen unguwa, har da ta kai aka garkame shi a gidan gyaran hali na matasa.
To data yana gidan gyaran hali, wato gidan yari, kamar yadda ka ayyana, ta yaya kuma ya tsinci kansa a cikin harkokin wannan wasa da yake?
To yana wannan gidan gyaran hali din ne, wani ya lura da yanayinsa, kusan muna iya cewa shine kocin sa kenan na farko, wanda ya ta dora shi akan wannan turba ta koyan dambe, saboda lura da ya cewa zai iya shahara.
To dakta, anan aka ta fama kamar yadda ka fadi ana ta koya masa wannan harka nashi na dambe. To daga nan kuma sai ya aka yi da ya fito ne ya ci gaba da harkan nasa na damben, ko kuma a'a yaya al'amarin yake?
To ana nan kwanci tashi da ya kai misalin shekara 18, ya zamana ya fara yin fice a duniya, saboda yayi nasarar cin kambun zinari a wata fafatawa da suka yi na matsakaita a 1981. To daga nan kuma fa sai ya zamana shi Mike Tyson ya fara ba wa duniya mamaki, wanda kuma a shekara ta 1986, yana dan shekara 20, Mike Tyson ya lallasa Trevor Burbick, wanda a lokacin kusan ana iya cewa shine shago a fagen dambe a duniya. Mike Tyson ya masa kwab daya. To daga wannan lokaci fa kusan ana iya cewa Mike Tyson ya zamana inda an ambace dambe ne, to shi kawai ake ambanta, wanda kuma muna iya cewa daga wannan lokaci har zuwa 2005 ya dinga fice a fagen dambe.
To yanzu misali kamar shekara nawa ya dauka yana wani haka nashi na dambe, kamar shekara nawa yanzu misali?
In muka duba kenan, ya shekara wajen 20 ana fafatawa da shi.
da arinan mafara dona jidin ganaka ya wuce dambe wanda da koko ikon gari aka yamma in shi da kai a yamma ka tumba shi ya abaka koda tumba tafi ka nada kwanu ka tsare kofar bini in ka wuzun kira
wata
wanda da ko da kaifin kulli kana sarauta tumba tafi kana da masu hauni ka kautsare kofar bini ko wata bohon ya dauki abuwa
kwana
to yanzu daga Mike Cycle kamar yaya ya gudanar da rayuwarsa misali rayuwa akwai kalubale akwai nasarori da dai sauransu shi Mike Cycle ya fuskanci wasu kalubale a rayuwarsa kafin ya kai ga nasara kuma wani irin kalubale ne ya fuskanta
to Mike Tyson gaskiya kusan muna iya cewa rayuwarsa an yi ta samun tufka da warwara saboda kuma ko a fagen aurensa ma yayi aure daban-daban har sau uku ya aure wata da ake kira Robbins Givens a 1988 a auren ya shekara daya tak ya mace dan nan kuma daga baya yazo ya aure Lakeha Spicer ita ma a 1999 kai auren ya shekare kwaya daya to kafin nan ne ya aure Monica Tona a 1997 to ita kam sun yi zaman aure har 2003
to lata kafin mu je ga gaba na gaba wadannan aure da yayi rukuni kamar ƴaƴa nawa ya rasu ya bari
Mike Tyson ya haifi ƴaƴa 8 sannan kuma alƙaluma sun nuna cewa a fagen dambe dai a duniya ba wanda yayi ficen da Mike Tyson yayi saboda a karancin shekarun da yake da su da fara wasan sa a 18 yayi ritaya yana da shekaru 38 daga kwata-kwata kenan muna iya cewa shekara 20 yayi yana ta yayi ta gogwarmayar wannan abun nan din
Dadasa wasu lokutan idan mutum ya shahara a duniyar harkokin wasanni misali musamman abin da yake wuce irin wasannin nan na dambe ko kawa haka da sauransu ana samun wasu lokutan fuskantar wasu shari'o'i ko walau zargi ko kuma fuskantar zaman kuliya da sauransu shi Mike Tyson akwai wata shari'ar da ya fuskanta bayan fitowarsa da wanda ya samu a baya
yayi ta gamuwa da abubuwa da yawa misali an daure Mike Tyson a 1992 kusan algali ya same shi da laifin yi wa jaziri Washington fyaɗe a yar shekara 18 da aka kai shi gidan kaso sai Mike Tyson ya nuna nadama ya kuma kyautata halayensa wadanda wannan din ya sa bayan shekaru uku da ƴan watanni aka sako shi daga gidan kaso ya sake koma kuma fagen dambe to a wata hira da aka yi da Mike Tyson ya nuna cewa fa a rayuwarsa ba lokacin da ya fi more rayuwarsa irin wadannan shekaru uku da yayi
to data Mike Tyson da ya gama cin wadannan shekaru a gidan yari ko kuma ce gidan gyaran hali da ya fito kuma ya rayuwarsa ta yi ya ci gaba da harkokin sa na dambe ko dai a'a ya tsaye da wasu al'amura ko kuma ya al'amarin nasa ya sauya
Mike Tyson bayan da ya fito kusan ya karbi musulunci a 1992 din inda ya sauya sunan sa zuwa Malik Abdul Aziz sannan kuma bayan da ya fita gidan kaso ya je aikin haji wanda duniya ta yada faifan bidiyon sa inda aka nuna Mike Tyson yake aikin haji to gaskiyar magana ita ce Mike Tyson fa yayi ta fuskantar kalubalen rayuwa daban-daban wanda kusan alƙaluma sun nuna abubuwan da ya mallaka wanda ya mallaki kudade masu yawa a can baya
wato a dukkan ban sani ba ko tikila a rayuwar Mike Tyson akwai wasu asararruka haka da suka gudana cikin rayuwarsa irin asarar dukiya ko wani dan uwan sa ya rasu ko kuma ya fuskanci wata asara da ya kabuwa shin Mike Tyson ya fuskanci irin waɗannan asarori a rayuwarsa
to amma da ya tashi tafka asarori kuma sai da kusan Mike Tyson ya zama na bashi da komai ya taba asara ta miliyan 300 to kuma waɗannan din gaskiya suka sa shi kusan yayi kasa sosai al'amura da suka dabaibaye rayuwar Mike Tyson ba sa wuce fadace fadace kamar da na fada yawan kai hannu sannan kuma daga baya an nuna cewa yazo ya shiga mu'amala da miyagun kwayoyi sannan kuma to da harkar mata wanda a kullum yakan yi kokari ya wanke kansa wannan ta sa ya rubuta wannan littafin sa Undisputed Truth wato ya lakaba ma wannan kamar tarihin rayuwarsa ne bada sannan kuma da hakikanin gaskiyar lamurayen da suka faru a rayuwarsa
to dakta da Mike Tyson ya kammala rayuwarsa na dambe iyaye kuma yazo ya fuskanci rayuwa a gaba
to daga baya bayan ya bar fagen dambe Mike Tyson ya koma yana jifa jifa yana fita a fina-finai wanda yake ya fita a fina-finan jarumai sun kai wajen guda 7 Allah ya karbi rang Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz ranar 5 ga watan October na wannan shekara da muke ciki 2023 Allah ya masa gafara Allah ya yafe masa kurakuransa Allah kuma ya sa aljanna ita ce makomarsa da fada dan kadan da aka kalato maka za su gamsar da kai fahimtar rayuwar Mike Tyson ko kuma ce Malik Abdul Aziz nagode
to madalla daktar muna godiya da fatan wasu lokutan in muka sake mai gogoron gayyatar mu daktar zai amsa mun gode
to sai aka kasance da mu makon gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Dr. Adamu Badukwai malami a kolejin horar da malamai ta gwamnatin tarayya da Kiyola Adamawa Najeriya da wakilin mu a shiyar Adamawa da Taraba Muhammad Salisu Lado da producer mu Fiona Nandudu wa Mai da kuma engineer mu na yanzu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai bakon gobe idan Allah ya kai mu wassalam